Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana da kan mitoci 19 31 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu radon mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal dukkanin su a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana, su daga watan October shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Trump ya cire hannun kasar a yarjejeniyar nuclear da aka kulla da Iran. Har ila yau Amurka hukumomin tsaro sun ce Stephen Paddock, mutumin da ya kitsa harin da ya kashe mutane 58, ya yi tunanin kai harin a wasu wurare kafin ya zabi wannan na bayan. Sannan kasar Bangladesh za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya domin samarwa 'yan kabilar Rohingya matsuguni.
Kanin labarin kenan aka ji. Yayin da a jiya Alhamis aka yi bikin ranar malamai ta duniya, sai dai kuma
bana ranar malamai na duniya bai yi armashi ba a jiyar Adamawa, yanda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku, kuraɗen allowance na hutu na shekaru biyar, da kuma rashin ƙarin girma tun shekara ta 2002.
To a ƙasar Ghana kuma lamarin ba kamar na malaman jihar Adamawa ba ne, domin
sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira, tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so masamun kyakkyawar sakamako.
Sai a biyo domin jin sakamakon da malaman Ghana suka samu. Za mu kawo muku rahoton zanga-zangar lumana da ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi a faɗin Najeriya. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nuclear da aka kulla da Iran. Sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya. A makon da ke tafi ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a wani jawabi da zai yi, domin a cewar jami'an gwamnatin kasar, matsayin da aka cimma da Iran ba ta kare wani muradin Amurka. Sai dai wannan mataki ba wai zai soke matsayin da aka cimma bane a shekarar 2015, amma zai sa a maida zancen gaban majalisar dokokin Amurka, inda majalisar ke da kwanaki 60 ta yanke shawara ko a maida takunkumin da aka dage wa kasar ta Iran. Cire hannun Amurka wannan matsaya da aka cimma zai iya bude kofar sake yin dubi kan shirin, amma kuma shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce wannan ba zabi bane. A duk kwanaki 90 sai shugaba Trump ya bayyana ko Iran tana bin matakan da aka gindaya mata a ƙarƙashin shirin. Sai dai a wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojin ƙasar a jiya Alhamis, Trump ya nanata matsayinsa cewa Iran ba ta bin ka'idojin.
Hukumomin tsaron Amurka sun ce Stephen Paddock, mutumin da yake tsari mafi muni a tarihin Amurka 'yan lokutan nan, ya zauna a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin Las Vegas da kuma Chicago. Rahotannin kafafen yaɗa labarai suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce Paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otel a Chicago, waɗanda daga cikinsu za a iya hangen wajen wani bikin waƙa da ake a kowane watan Agusta da ake kira Lollapalooza, wanda kuma yake samun halartar ɗaruruwan mutane. Sai dai bai shiga ɗakin ba, kuma babu masaniya ko ya je birnin na Chicago na wannan ƙarshen makon, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta TMZ ta rawaito. Baya ga haka hukumomin Las Vegas sun ce akwai ɗakuna da ya kama a wani gini da ke kallon wajen wani shagalin waƙe-waƙe da ake kira Life is Beautiful Alternative Music Festival kafin ya kai harinsa na ranar Lahadi. Ma'aikatan otel ɗin Mandalay Bay Resort, inda ya kama ɗaki ya harbe mutane 58, sun ce Paddock ya buƙaci su ba shi ɗaki na sama-sama wanda ke kallon wajen shagalin taron waƙe-waƙen da ya kai harin.
Rundunar sojin Amurka ta tabbatar da mutuwar wasu sojojin ta uku da kuma jikkata wasu biyu bayan wani hari da aka kai musu yayin wani sintirin haɗin gwiwa da suke yi da dakarun jamhuriyar Nijar a kudu maso yammacin ƙasar a ranar Laraba. Wani jami'in tsaron Amurka ya tabbatar da muryar Amurka cewa a jiya Alhamis cewa sojojin da aka kashe dakaru ne na musamman a rundunar sojin Amurka da ake kira Green Berets. Wasanarwa da rundunar sojin Amurka a yankin Afirka ta Afirka ta fitar ta tabbatar da mutuwar sojin jamhuriyar Niger daya. Emmanuel Lachaussee, wanda jami'i ne a ofishin jakadancin Faransa da ke nan Washington, ya faɗa wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa dakarun Faransa ne suka taimaka aka kwashe sojojin Amurka bayan wannan hari da aka kai musu. Izuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan ta'asa da aka kai akan sojojin haɗin gwiwar na Amurka da Niger da yawan su ya kai 10. Akwai akalla sojojin Amurka 800 a Niger waɗanda ke samar da tsaro ga ofishin jakadancin ƙasar da kuma taimakawa wajen horar da dakarun Niger waɗanda ke fafatawa da mayakan masu tsaron ra'ayin addini.
To labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Bangladesh za ta gina sansanin yan gudun hijira mafi girma a duniya waɗanda zai dauki mutane sama da rabin miliyan yan kabilar Rohingya waɗanda suka tsere daga Myanmar a cewar hukumomi. Yan gudun hijira waɗanda suke warwatsa a sansanoni 23 akan iyakar kasar za su koma wani babban sansani a dake gundumar Khas Bazar, kamar yadda ministan kula da ayyukan bala'i da bada agaji Muzaffar Hussein ya faɗa a jiya Alhamis. Ya kuma ƙara da cewa za a kulle dukkanin sauran sansanonin idan aka mai da su wuri guda, yana mai cewa za su mai da hankali ne kan yan gudun hijirar Myanmar. Kurarar yan gudun hijirar kabilar Rohingya zuwa Bangladesh daga watan Agusta ya sa adadinsu ya haura sama da 800,000 tun daga waɗanda suka fara shiga ƙasar daga shekarar 1978. Sansanin yan gudun hijira mafi girma a duniya shine na Bidibidi da ke Uganda, wanda ke dauke da mutanen da aka yi kiyasin za su kai 285, wanda ke biye da shi shine sansanin Dadaab da ke Kenya, wanda ke dauke da mutane 245.
A shekara ta biyu a jere, Majalisar Dinkin Duniya ta saka dakarun da Saudiya ke jagoranta a yakin Yemen cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda kisan kananan yara da suke yi. A jiya Alhamis aka gabatar wa kwamitin sulhu na majalisar wannan matsaya a rahoton da ake gabatar mai a duk shekara kan halin da yara ke ciki a wuraren da ake yaƙi. Rahoton ya ce dakarun da Saudiya ke jagoranta sun kashe ko kuma sun jikkata yara aƙalla 683 a bara, yayin wasu harharen sama da aka kai a makarantu da asibitoci waɗanda aka tabbatar da aukuwarsu. A dai bangaren kuma a wani jerin sunaye na daban, Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran da dakarun Yemen da kuma rashin alƙa'ida da ke yankin ƙasashen Larabawa cikin jerin sunayen da take fushi da su saboda gazawa da suka yi na kare ƙananan yara daga bala'in yaƙi. Amma rahoton ya fi ɗora alhakin kisan yaran ne akan dakarun da Saudiya ke jagoranta, duk da cewa hukumomin Saudiya sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin yaƙin bai shafi yara ba. A yau Juma'a ake sa ran jakadin Saudiya Abdullah Al-Mu'allim zai gudanar da wani taron manema labarai.
Labarin duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da a jiya Alhamis aka gudanar da bikin ranar malamai ta duniya, sai dai a jihar Adamawa Najeriya wannan biki bai yi wa malaman armashi ba. Ga wakilin muryar Amurka Zunusa Adamu da ƙarin bayani.
Taken ranar malamai na duniya na shekara ta 2017 shine biyan hakkokin malamai da samar musu yancin karantarwa cikin walwala. Wannan na zuwa biyo bayan kudirin da asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya dauka na fifita harkokin malanta karkashin shirinsa na tabbatar da dorewar muradan kanni kan nan da shekara ta 2030, musamman a yankunan duniya da ke fama da tashi-tashin hankula da kuma rashin baiwa fannin ilimi kaso da ya dace a kasafin kudi na kasashe, musamman masu ta sowa labarin da ke tawayyancin malamai da yanzu ke zama hannu baka. Bana ranar malamai na duniyan bai armashi ba a jihar Adamawa, yanda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni 3, kudaden allowance na hutu na shekaru 5, da kuma rashin karin girma tun shekara ta 2002, kamar yadda wasu daga cikin malaman suka yi bayani.
Shi ba kasan malaman ba a biya su ba, mutane suna magana yunwa yawa zai zo zauna yana wannan wahala, abin bai mara mashi da mun zo teachers day nan zai cika gaba daya, amma yanzu ga bai cika ba. Ai
ne gar masara go primary school gaskiya akwai damuwa sosai, kamar ni na wa promotion na wa between 2006 har yanzu ina level 9 instead of ya kamata ina level 13 ko 14
to ranka dai muna ji a jiki ai ilimi garkon dan adam kai ba dan jarida ba sai da malam ya karanta da kai ka zama dan jarida ba
bai cin alƙawarin da gwamnati ta saba dauka na magance matsalolin da ke tattare da sha'anin malanta a matakin primary a ranaku irin wannan mataimakin gwamnatin jihar Adamawa engineer Martins Nasiru Babale wanda ya wakilci gwamnatin jiha sabanin abinda malaman suke tsammani za su ji a jawabin sa babu tabbas na lokacin da gwamnati ke sa ran magance matsalolin su ina son yin kira ga kamfanoni masana'antu kungiyoyi da jama'a masu hannu da shuni da su taimaka wajen ra'a ilimi inji mataimakin gwamnatin jihar Adamawa engineer Martins Nasiru Babale to wani sako yake da shi ga gwamnatin jiha albarkacin wannan rana na malamai ta duniya Comrade Rodney Nathan shine shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Adamawa
sako ga wannan rana shine gwamnati ta karkata hankalin ta saboda ta biya malamai bukatun su domin a samu inganci a koyarwa mun ji duk abin da gwamnati ta fada a bangaren ta to fata da addu'ar mu shine za a yi kokarin da za a yi a biya mana
Asusun kula da yara UNESCO ya ayyana ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara kana kuma ya sami amincewar Majalisar Dinkin Duniya a shekara ta 1994 a matsayin ranar yin juyayin irin hali da malamai ke karantarwa a ciki Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya
a gai da Sunusu Adamu to yayin da malamai a jihar Adamawa basu ji dadin bikin wannan shekara ba a kasar Ghana kuwa lamarin ba haka yake ba domin an zabi malamar da tafi sauran malamai kokari aka kuma ba ta kyauta ga wakilin murya Amurka na Ghana Ridwan Abbas da karin bayani
uwar gida Faustina Kopsin ta Richard Akwe Memorial School ta lashe kyautar malaman karatarwa da tafi duk saura kokari za a gina mata babban ginin zamani mai dakuna uku a duk inda take so ga abin da take fadi cikin doki da farin ciki na lashe wannan kyautar
great things he has done and greater things he will do
kai ne kai abu mai girma zaka yi ababa masu girma ina jin na samu tsananin daukaka da aka mai da ni malamar da tafi duk malaman kasar nan a sana'ar mu mai mutunci ina godewa Allah matsayin nan da ya kai ni abokan aiki na waɗanda sun ka ci kyauta dukkan mu da sauran waɗanda ma ba su ci kyauta ba yau rana ce ta musamman a rayuwar mu muna gode wa masu aiki da muke yi da yin amanna da kokari da muke yi wurin tarbiyyar da shugabannin gobe na kasar Professor John Bafu ya karanta sakon shugaban kasa wanda yanzu haka yake rangadin jihohin arewacin kasar uku yace da'iman sai ka rinka jin ana cewa sakamakon malaman karantarwa na alahira yace shi a wurin sa tun anan duniya malamin makaranta ya kamata su so masamin kyakkyawar sakamako abin da kenan yasa ya dauki wannan bakin da muhimmanci babu dayan mu da ke buki da ilimi yake rubutu bai bi ta hannun malami ba
a teacher whose patience a teacher whose commitment and duty to service was unparalleled
malamin nan wanda hakurinsa malamin nan wanda dagewarsa da dukufansa a aiki babu misali akwai wani lokaci da malamin makaranta ne ido a inda yake karantarwa don haka ana girmama shi abinda yayi tasiri ga kasar Ahmed Faisal ma malamin makaranta ne daga Boko Technical Institute ya min bayanin fannin da ya samu kyaututtuka har biyu
yana award da biyu na farko na cikin da ya improve kusan shekaru uku zuwa shida da ya zama yana kokari yana cigaba to she Allah ya sa kuma boku da wuta institute shi yazo na farko to wannan award ne na ansa to ne don ga award ne ansa ne ne shi kuma wannan na wani
na kai da kanka
ni da kaina babban mazal da muke samu kayan da zamu koyar mu kayan aiki wanda zamu koyar musu ba kayan yara kuma sun yawa kayan da muke da shi kuma ya tsufa
ya ji mawuri tunan rukun gwamnati da Redwan Allah Muktar Abbas Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Redwan Abbas to daga kasar Ghana sai mu koma Najeriya inda daruruwan ma'aikatan filaye da kamfanonin jiragen sama suka yi gangami a babban filin saukar jiragen sama na kasa da kasa dake Lagos wakilin murya Amurka Babangida Jibrin ya hado mana da wannan rahoton.
Today ma'aikatan filayen jiragen sama na Najeriya sun gudanar da wannan gangami ne tare da zanga-zangar lumana a haraban filayen jiragen sama daban-daban dake da su a jihohin Najeriya musamman ma dai babban filin jirgin sama na kasa da kasa dake nan Lagos. To ko menene dalilin su na gudanar da wannan gangami? Prince Olayinka Bioyo shine babban sakatare na kungiyar ma'aikatan filayen jiragen sama a Najeriya.
As a matter of fact, what we are doing is in accordance with the directive of the Nigeria Labour Congress. What essentially is decent work? Decent work involves opportunities for work, gender equality in the workplace, protection, the right of worker to engage freely, join union, belong, and so on and so forth.
Wannan tattaki muna gudanar da shi ne bisa umarnin kungiyar kwadugo ta Najeriya domin bikin ranar kula da haƙƙin ma'aikata na duniya. Kuma mun zabi gudanar da wannan zanga-zanga ne ko gangami a babban filin jirgin sama na Murtala Muhammad, ganin cewa akwai kamfanoni dake aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da filayen jiragen sama wanda ba su bin ka'idoji wajen kula da haƙƙin ma'aikata. To sai dai kuma a yanda ma'aikata na filayen jiragen sama ke wannan gangami da kuma tasar gwamnati buƙatar inganta rayuwarsu, su ma 'yan kasuwa dake gudanar da harkokinsu na yau da kullum a filayen jiragen sama na kuka ne game da musguna musu da suka ce an yi a can baya na hana su gudanar da kasuwanci a filayen jiragen sama, kamar da ɗaya daga cikin 'yan kasuwan ya shaida mani.
Ni ne Shehu Isa Dayanu Dumus, wani ɗan kasuwa mai buƙata ta musamman. Mu 'yan kasuwa da muke nan terminal ɗin nan, mafi yawancin mu wallahi tallahi har sun haƙura sun koma Abuja. Mu Allah bai ba mu wannan damar ba, saboda haka muna kira ga hukumar nan ta airport da kuma gwamnatin tarayya ta duba da Allah da Annabi al dangane da al'amarin masu saye da sayarwa a cikin airport ɗin nan. Indai mutum ba yana da wani record mara kyau ba, a taimaka a dawo mana da shagunan mu.
Kokarin jin ta bakin kamfanonin jiragen sama da ake da su a nan Najeriya irin su Arik da kuma Peace Air game da zargin da kungiyoyin ma'aikata ke musu na karya haƙƙin ma'aikata ya ci tura. Babban jibrin murai Amurka daga Lagos.
A gaida da Babangida Jibrin, har yanzu da ina tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 1:18 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen Abdulrahman Amwase Amwase a can jihar Plateau.
To
ya ce wai kullun yana fama da ciwon jiki, me yake sa haka?
To ai akwai abubuwa da ya hajiyar su za su sa mutum jikinsa ya ta ciwo. Wani lokaci inda mutum bai huta yanda ya kamata, bai ci abincin da ya kamata, ko kuma kawai waɗannan abubuwan suna musamman, ko kuma akwai wani abubuwa a cikin jikinsa wanda kawai bai aiki yanda ya kamata. Saboda in dai bai jin kullu yana jin jikinsa na ciwo ko wani lokaci, ya kamata ya je a duba domin bai kamata mutum jikinsa ya rinka ciwo ko wani lokaci ba.
Tana yiwuwa alama ce ta wata cuta?
Eh, wani abu ne yake faruwa a jikin nasa. Inda musamman ma yawancin mutum baka ci abin da ya kamata, baka ci abinci wanda yake da kyau sosai ko wanda bai ya kamata, kuma baka huta inda ya kamata, kuma baka bacci inda ya kamata da saura. To wannan na kawo ni, amma in duk wadannan yana yin su, to ya kamata je a duba domin ya je a duba shi sosai a tabbatar me yake kawo ni, bai kamata yana ko lokacin jikin shi na ciwo ba hajiya.
Akwai wani irin gwaje-gwaje na musamman ne da za a yi kamar
ni? Eh, abinda ake shi da inda mutum ya je, akwai wanda ake abubuwan da ake kira physical, za a dubi komai ne da su jini ne da yanzu jikin mutum ke aiki, komai za a duba a bincika domin bai kamata mutum ya rinka jikin sa ya ciwo kowane lokaci ba.
Asabu
yana nufin ciwo kamar gaɓoɓin su ne kowane lokaci suna ciwo. Mun ba san shekaru malamin ba, wani ce in ka so manyanta gaɓoɓinka wani lokaci wani lokaci suka yi ta ciwo wani lokaci, to wannan duk manyanta ne.
To kamar dai yadda ya rubuto wasiƙa, in ya je gun likitan shi ya mai bayani hakan za a duba shi.
Eh, za a duba domin bai kamata jikinsa ya ta ciwo kowane lokaci ba hajiya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin.
Malamin ya sake wata tambaya.
To
ya ce wai me yasa ne a wasu lokuta cikin mutum ke ruɗewa?
To abin da ke sa cikin mutum ruɗe yawanci shi ne wani abu da ka ci bai dace da jikinka ba, cikin naka inda abin da ka ci ko ka sha bai dace jikinka ba, to wannan dole yana sa cikin mutum ya ruɗe.
Baya ga haka akwai wani abin da ke kawo wannan matsala?
Yawanci abin da ke kawo ruɗe banda wannan kuma akwai ɗansu abubuwa da mutum ya ci yanda ba cikin bai yakan sa ciwon, ba abubuwan wani lokaci haka mutum za su dawo ta mance su. Eh, to wani lokaci irin ko kaman irin kaman kumallo wanda ake kiran su zai dawo ta kaman zai fito, to duk waɗannan wani lokaci akwai ɗan ciwon ciwukan ciki da ke kawo wannan, so dole a ji a bincika.
In an bincika dai an ci sa za a ba da magani.
Eh, za a iya ba shi magani.
To tambayar shi ta ƙarshe, wai me ke kawo ciwon taɓin hankalin ƙwaƙwalwa ne?
To akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon taɓin ƙwaƙwalwa. Waɗansu mutane suna gado sai ga mutum kawai kanshi ya ruɗe kamar ya haukace.
Ana gado?
Eh, ana iya gado wannan inda ya kama a cikin kakanninka ko iya ko kakanninka wannan lokaci ana gadon su. Wani lokaci waɗansu mutane suka yi wani hatsari ne yanda ya taɓi ƙwaƙwalwar ko kuma wani abu ya buge kansu sai ga kansu ya juye. Kuma waɗansu mutane waɗansu abubuwa da suke sha, kin san akwai waɗansu magunguna waɗansu ƙwaya da mutane ke sha kan juya hankalinsu.
Ko kamar maganin da aka baka don jinyar wata cuta?
Eh, kamar yanzu kin san akwai waɗansu mutane waɗanda suka sha akwai waɗansu magunguna da masu ƙarfi sosai, in ka sha kada akan ba mutum ya sha kaɗan ne domin waɗannan lokaci wani irin tsananin ciwon jiki da sauransu ko an maka aiki ana ba mutum, amma mutum ya dinga shan su to wani lokaci kuma yana
ce ya taɓa ƙwaƙwalwar mutum.
Eh, to kuma akwai waɗansu mutane da suke shan irin magunguna ƙwayoyi kaɗan na kai barka da haka, kana shan su in baka yi hankali bai na iya juyar da kanka.
Ƙwayoyi masu gusar da hankali?
Eh.
To cewa iwai akwai magani?
Eh, to kamar inda yake kamar irin wanda aka gari akwai magungunan da ake ba mutane yadda zai rage tsananin ciwon kuma zai sa mutum ya rika abubuwan da ya kamata, amma dole mutum ya rika shan maganin nan kowane lokaci, amma dole sai an je an yi gwaje-gwaje a tabbatar me yasa ƙwaƙwalwar ta juye.
To kamar
ka tabbatar me yasa ta juye, to akwai magungunan za a iya bayarwa da ya taimaka.
Akwai, to akwai ciwon ƙwaƙwalwar da ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba?
Eh, akwai waɗansu waɗanda suka yi tsanani da yawa sai dai kawai sai kuma ikon Allah. Amma yawanci ana iya warkar da mutum.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To yanzu bari mu leƙa makwabciyar Najeriya Jamhuriyar Nijar.
To
mun samu wasiƙa daga wajen Zakari Salifu a can gidan Gunji, Jamhuriyar Nijar.
To
Allah sa ka fahimci wannan ciwon, ya ce wai me ke haddasa tarin ƙashi?
Tarin ƙashi wannan ma hajiya wannan ciwon. Tarin ƙashi
to haka dai, to ko ni ce ban gane rubutun ba, amma haka dai rubuta
tarin ƙashi, to wannan ban san wannan ciwon ba hajiya, sai dai mu bincike.
To a'a, to malam, ina fatan malam Zakari Salifu a can gidan Runji Jamhuriyar Nijar, in kana sauraron mu a wannan lokaci ba likita bai fahimci cutar ba, ko kuma ni ne ban gane abinda ka rubuta ba, ko Allah ya sake rubuto ma wannan filin, in kai bayanin yadda ake ji kila likita zai baka ansa ko ba haka ba likita?
Gaskiya ne hajiya.
To shi yasa na ce ina ganin kamar ko kila kai zaka gane.
A wannan ban gane wani ma hajiya.
To tambaya ta gaba ta fito ne daga wajen Malam Gambo Barau a can Fitiskum.
To
To mun sha dai yawan amincin ansa wannan wasiya tambaya a baya.
To
yace me yasa wasu mata ke haduwa da matsalar yin bari ne?
To bari akwai daliloli da yawa dake sa mace ta yi bari. Na farko wani lokaci yanda ake awon jinjirin in tana juna biyu din, to ba ta ringa zuwa ana awo ba kuma ba ta cin abubuwan da ya kamata, to wani lokaci wannan bai cika faruwa da yawa ne na iya faruwa. Sai ta iya bari. Waɗansu kuma matan yanda ya Allah ya halarci mahaifin bai iya riƙe ɗa yanda ya kamata. Kamar nan ƙasashen wani lokaci mace na bari da yawa za a je a ɗauki mahaifar sai ɗan ya ƙosa kafin a buɗe shi.
Wato irin waɗannan matan duk lokacin da suka yi ciki sai su yi bari.
Eh sai su yi bari. To nan ƙasa wani lokaci sai an je an ɗauki mahaifar bayan inda tana juna biyu din sai a je a ɗauki mahaifar. To kuma za a ce kada ta rinƙa aiki mai wahala da yawa, wurin ce ta rinƙa kwantawa kowane lokaci. To kafin ɗan in kamar cikin ya kama wata takwas ko takwas da rabi sai a buɗe. To in aka yi sa za ta haihu. Ko kuma waɗansu kawai akwai wani abu da kuma wani lokaci ake kira antigen. Wani lokaci shi abubuwan da ke namijin nata da ita nata ba ta haɗuwa. Wanda
to basu dace ba kenan.
Basu dace ba kenan. To wani lokaci in wannan bai datu ba to wannan lokaci za ta yi ta bari. To wannan kuma sai kuma ikon Allah.
To kamar wannan antigen din da kace din in aka gano shine din ana iya bada magani ko ko ba za a iya yin komai ba.
Wani lokaci aka gane da wuri akwai abubuwan da ilimin kimiyya ke har yanzu ne ana bincike, amma wannan wani lokaci da wuya a gyara wannan. To kuma don su matan kawai kawai ba wani dalili ko sai su yi bari.
Ikon Allah ba.
Ikon Allah kawai.
To duka kama ba da ansa a tun da ka ce akan je a gyara don ya ce wani mataki ake ɗauka domin magance wannan matsalar.
To kuma banda wannan kuma akwai wasu mata hajiya waɗanda suka yi juna biyu din sai ga kamar suna da kamar ciwon sukari, shi kuma wannan ya tsanani in ba a gane ba yana iya kawo bari.
Oh, sai ya sa mutum ya mace ta yi bari.
Eh, ko kuma ta haifi ɗan yanda ba a raye yake ba.
To a saboda haka in an gane sai a je a ba mutum mace magani kenan.
Eh, magani. Waɗansu kuma za a kama hawan jini ne ya yi tsanani. To shi ma wannan dole inda aka ga mace tana da ciki tana to dole ita ma a je a kai ta likita. In aka ba ta magani za ta iya haihuwa yanda ya kamata, amma dole a je a ba ta magani zai taimaka.
Zuwa awo din da yana da muhimmanci.
Eh, shi yasa a kowane lokaci muke mutane magana muke cewa dan Allah a rinka zuwa a yi awo din nan. Domin aka yi awo din nan ana gane duk wani abu da zai faru. Kuma aka yi sa'a mai da ikon Allah sai ga komai ya tafi daidai.
To Allah ya sa.
Amin amin.
To likita, wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito ne daga wajen Bala na Yashi. Ya ce wani mataki ya kamata mutum ya ɗauka a lokacin da ake fama da sanyi sosai domin rigakafin kamuwa da wata cuta musamman lokacin hunturu?
To lokacin hunturu dai mutum ya kamata in za ka fitar lokacin irin kura ɗin da ya kamata in akwai abin da za ka iya ko rufe bakinka ko hancinka yadda ba rinka shakansa da yawa ba to wannan yana taimaka. Ko kuma lokacin in dai ba dole ya kamata ka rinka fita inda in kamar kuran ya yi yawa lokacin hunturu ɗin nan. Kinsa akwai lokacin za ka ga kamar hadarin iska ne.
To amma kuma wannan
dole mutum ya zauna a ɗaki kada ya fita. To amma in kana rufe bakinka da saura kuma kana haka aka yi ba abin da zai samu mutum, kuma mutum ya rinka cin abin da ya kamata, abinci mai amfani wanda ke gina jiki, duk waɗannan na taimakawa.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
To likita, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai kafin mu kai ƙarshen shirin ga Mahmud ya dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce akwai yiwuwar shugaba Donald Trump ya cire hannun kasar a shirin nukiliya da aka kulla da Iran, sannan ya nemi majalisar dokokin kasar ta maido da takunkumin da aka saka wa kasar a baya. A makon da ke tafiya ake sa ran shugaba Trump zai bayyana shirinsa na ɗaukan wannan mataki a jawabin da zai yi. Domin a cewar jami'an gwamnatin kasar, matsayin da aka cimma da Iran ba ta kare wani muradin Amurka. Hukumomin tsaron Amurka sun ce Stephen Paddock, mutumin da ya kitsa hari mafi muni a tarihin Amurka a 'yan lokutan nan, ya zauna a wasu otel-otel da ke hangen wuraren da akan gudanar da shagulgulan waka a birnin na Las Vegas da kuma Chicago. Rahotannin kafafen yaɗa labarai da suka rawaito jami'an tsaron ƙasar sun ce Paddock ya kama ɗakuna biyu a wani otel a Chicago. To
to Madalla. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Mr. Woman Samantha Bako wanda Allah ya warasuwa ranar 26 ga watan Satumba kuma za a yi jana'izar sa yau Juma'a Jos Allah ya bada hakurin jurewa rashi. Haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga Malam Allah Alhaji Manga Gombe da sauran abudangi saboda rasuwar dan uwansa Alhaji Barkin da Bakari Babbani Gire wanda Allah ya warasuwa ranar Laraba a yi walfa da jihar Adamawa. Allah ya ji kansa da rahama kuma ya kirrata namu karshen. To anan muke ka karshen shirin namu na yau sai kuma na yanzu sai kuma anjima da hantsiya mu sake da muku da wani sabon shirin yanzu Amadu Muhammad Lalo da Sidi wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan Maryam ne Sarfil Hashim ke cewa sai anjima kadan. Assalamu alaikum.